أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 25 ga watan Dhulhijja, wata na 12 a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Karatun mu wanda ya gabata mun tsaya ne akan hadisai, wato hadisi na 611. A yau insha Allah ta'ala zamu tashi bisa kan hadisi na 612. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نهى عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. دقى ابن عمر يدعى الله تثبت أغريش، دقى النبي تيرا دعى من شان الله تثبت أغريش ياتي. الميت ممجي يعذب في قبره، أنا يمي أذاب أتكن كبرش بما نهى عليه، sanadiyar kukan da aka yi mashi. Muttafaqun alai. Walahuma nahaw. Ma Bukhari da Muslim suna da kwatankwacin wannan hadisin an al-Mughira ibn Shu'ba, daga Mughira dan Shu'ba radiyallahu anhu, yadda Allah ta tabbata a gare shi. Wannan hadisin yana karantar da mu tabbashin cewa akwai azaba kabir. Wannan hadisi ɗaya ne daga cikin dalilan da suka tabbatar da cewa akwai azaba a kabir. Domin ya ce al-mayyitu yu'adhabu fi qabri. Sannan wannan hadisin yana cikin darasin da ya karantar da mu haramcin yin kukan mutuwa ga mamaci. Don haka kukan mutuwa kamar yadda ya gabata, wanda aka haramta shine wanda ke da kwai daga murya ciki da raki. Kenan wannan haramun ne kuka irin wanda ke da kwai daga murya da raki da ambatan alheran mamaci. Ai ta zane aiwana ya tafi, shine mai kaza, shine mai kaza, wannan shine anniyaha wanda aka haramta. Don haka sannan wannan hadisin bayan hadisin da ya gabata dama ya nuna wannan, to shi wannan ya zo da ƙarin fa'ida. Shine ya nuna wannan kukan na raki da daga murya yana iya zama sanadiyar yi wa mamacin azaba. Wannan hadisin kenan ya nuna cewa domin bima niha alai, wannan bima ai bi sababi ma niha alai, sanadiyar kukan da aka yi mashi kenan ana mai azaba sanadiyar kukan mutuwan da aka dora yi mai. To wannan hadisin yana da rikici ta wata fuska. Rikicin da ke gare shi shine aya al-Qur'ani ta ce wala taziru waziratun wizra ukhra, wata rai ba ta daukan laihin wata rai. To yanzu wannan mutum ya mutu, kaga ai tunda ya mutu shikenan aikin shi ya yanke go. To amma sai wasu suka zo suka yi zauna inuwa suna kuka suna raki suna malako kuwa suna birkidodo ne ga kasa, shi kuma sai ana dirka ka mai azaba a cewa wace ama kuka. To kaga ai abun bai shahe shi ba, kuma ba lahe shi bane, kuma ba shi ya aikata ba ko. To wannan yasa malamai suke da maganganu bisa kan wannan hadisin. Magana ta farko shine malaman da suka maida hadisin kwata-kwata suka ce kai wannan hadisin za a yi watsi da shi. Me yasa za a yi watsi da shi? Suka ce saboda ya saba mu aya wala taziru waziratu wizra ukhra, shi kuma hadisin ya saba mu aya, dama watsi ake yi da shi. To ai sai in ya saban ku. To dan haka cikin malaman da suka yi watsi da wannan hadisin akwai Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha. Ta an karanta mata wannan hadisin ta ce kai kawai ba yiwa. Sai ta karanto aya ta ce ga yana Allah ya ce wala taziru waziratu wizra ukhra. To amma hadisi ya inganta ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dan haka ba za a yi watsi da hadisin ba, sai dai a yi watsi da ni da maganar wanda ya watsi da hadisin, koma waye a yake nan na wurin wanda ya ce a yi watsi da hadisi ya zama dole mu yi watsi da zancen shi, kawai da ba shi ba ne dan aikin Allah ko. Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha tana cikin waɗanda suke da ra'ayin cewa wannan hadisin ba a yin aiki da shi, ya ci karo da aya. amma maganar Aisha anan ba aiki da ita saboda ita ma magana ta tace karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma matukar ana iya daidaitawa tsakanin hadisi da aya kenan babu bukatar ayi wace da shi a inda za a yi zancen cewa ayi wace da hadisi da hadisi shine lokacin da ya zamanto an samu cin karo wanda ba a iya hada tsakanin su in kuma duk inda aka samu cin karo koma ana iya hada tsakanin su kai wace yake da ita to a awen wata rana sai kai wace da su wata zan ka kalli ayar da tace innaka la tahdi man ahbabta me tace ayar baka shiryarwa ko wancan kuma sai tace wa innaka la tahdi wallahi kana shiryarwa to sai kai wace da biyin kenan ko dan haka ga ba za ka yi wace da su ba sai ka dawo kai bayani irin wanda masu ilimi suka yi bayani suka ce shiriya kala biyu ce akwai shiriya ta datarwa wanda Allah kadai ke yin ta akwai shiriya ta nuna hanya wanda kowa ma yana yin ta wal kulli qaumin had yace to lokacin da aka kore wa annabi an kore mai shiriya ta datarwa wanda wannan aikin Allah ce shi bai yin ta Allah ne kadai ke iya kimsa shiriya cikin zuciyar mutum ya dora shi akan daidai amma manzon Allah aikin shi shine bayani ya bayyana ya nuna yayi bayani yace ga hanyar kirki dada dubara ta rage ga mai shiga rijiya ko kabe ko kakkabe to in aka ce wa innaka la tahdi yana wace hidayah ake ni hidayatu tawfiq wannan Allah ne kadai ke yin wa innaka la tahdi wace hidayah ake ni hidayatul irshad wal bayan wad dilala ita kuma wannan kowa ma yana yin ta da sauran annabawa to kaga kenan tunda wannan hadisi ana ganin kamar ya ci karo da aya to sai a duba a ga ana iya hada tsakanin su sai wasu malamai suka ce ana iya hada tsakanin su shi wannan hadisin abin da yake ni duk mutumin da yayi wato ya san ana kukan mutuwa a al'adar su kuma ya kyana mutanen shi kuma bai masa wasici ba da cewa kar a mai kukan mutuwa kenan ya yarda a mashi dan kenan ya shahe shi suka ce dan haka ya shahidin mutumin da yayi yarda da abinda ake yankin su na kukan mutuwa kuma yamma ya wasiya yace in na mutu dan Allah a dagargaje a mana kuka bakin gulgudu sai akwai masu wasiya lokacin jahiliya kamar yanda wani yace idza mitu fal'ili bima ana ahluhu wa shuqqi alayya aljayba ya binta ma'badi yace idan nan mutu fal'ili bima ana ahluhu ke mana kukan mutuwa gwalgwadon yanda na cancance shi ta kalli darajata da kimata sannan ki ga irin kukan da na dace da shi ke mani yace banda kuka ki hada da barke zane da mata ke yi wa shufi alayyal jayba ya binta ma'abadi ki barke zane a kaina ya ke binta ma'abadi mana ki dora kuka irin na jahiliya kenan ki yi hargowa ki yi raki gwalgwadon matsayina sannan ki barke zanen ki kaga wannan me yake yi wasiya yake yi a mashi kuka a kalli girman shi da darajar shi a mai bakin gulgudan matsayin shi to sai suka ce don haka wannan hadisin yana magana ne akan waɗanda suke wasiya cewa a yi masu kukan mutuwa in kai wasiya a aike ka ne wani ya zo ya ce wala taziru waziratu wizra ukhra ya ga ba wizra ukhra bane wizra hani don haka in kai yi wasiya wanga laihinka ne ka san dama mutanen ka suna kukan mutuwa kuma sai ka zuga su ma su maka sai a dora ma azaba saboda wannan kukan mutuwa wannan shine ra'ayin wasu malamai sai ra'ayi na uku wasu daga cikin malamai suka ce da ainan ba ma azaba ba ake nihi kwata-kwata almayyitu yu'azzab suka ce ba azaba ba ake nihi ta wuta ko ta shigar da shi wuta ko ta ana nihi yu'azzab ayyata allab ana yana jin radadi kenan mamaci yana jin radadi game da kukan da ake mai yana jin zahi ka inda ina da iko da na zo na hana su kaji da Allah tana ta kuka saboda wasu dalilai sun nuna cewa duk in aka ambace ka da wani abu to mala'ika sai ya ce haka kaje ko kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wani hadisi da wani ya mutu mutane suka dora raki ana wajabala ya kai babbakeken dutsen nan sai mala'ika ya zungure shi ce dama kai babbakeken dutse ne yau mun rasa babban jarumi mun shiga uku sai mala'ika ya zungure shi a kai jarumi ne sai suka ce don haka yu'azzabu bimanihi alaihi ana nihi kenan yana jin radadi yana jin takaici suka ce wannan shine ma'anar yu'azzab to abin da yake inganci shine mi shine fassara hadisi akan zahirin shi yu'azzaba ana mai azaba kuma yana cikin ahadisul wa'id saboda haka hadisai ne wanda suke alƙawari nan narkon azaba ga wanda ya aikata da haka yana nan akan zahirin shi ba tawili wannan shine inganci Allahu a'lam wa an Anas radiyallahu anhu qala شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري وانا حديث عند انس يدعى الله تتبت اغريش انس يجي ناهل رجوة ايا تما ايكي تيراد امنشم الله تتبت اغريش تدفن انا رهيدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana zaune alal qabri akan kabarin nan fara'aitu ainihi tadma'an sai naga idan shi biyu suna zubar da hawaye rawahu al-bukhari ya rawaice shi mallan ya kawo wannan hadisin ne bayan wancan domin ya nuna cewa akwai bambanci tsakanin zubar da hawaye da kuma mi kukan mutuwa shi kukan mutuwa wanda aka hana ba wai kuka bane zalla da hawaye a kuka ne tare da maganganu da sabbatu wani ma sai ya hada da birkidodoniya ya hada da zanan abubuwa ko zanan alkhairan mutum ko makamantan to irin wannan shine anniyaha wanda aka haramta amma zubar da hawaye da ido wannan ba a haramta shi ba a musulunci kaga wannan hadisin ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko to ba ma sau ɗaya ba ko sau biyu sau da yawa an sha samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi mutuwa idan shi su kwararar da hawaye wata rana kamar yadda hadisi wato ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka dago mai wani yaro dan ɗaya daga cikin ƴaƴan shi yana daukar rai manzo Allah da ya rungume shi sai idan shi ya zubar da hawaye dan haka hamma wato Abdurrahman ibn Auf yace ma hada ya rasulullahi ne wannan ya ma'aikin Allah kuma kai da girman ka sai manzon Allah yace masha hadhihi rahmatu ja'alaha Allahu fi qulubi man sha'a min ibadi wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama sai yace ai wannan rahama ce tausayi jin kai ne Allah yana sanya shi cikin zakatan wanda ya gana ma daga cikin bayin shi yanzu wani shi ko ya lalaba kukan bai samu shi saboda ba tausayin Allah bai sanya wannan rahama ba kamar kuma an je ka tsakuwa yayi ta kokarin yayi kuka yayi kuka wallahi ba zai yi ba kai na bawan Allah yake cewa shi da mammashi tan mutu ya so yayi kuka wallahi yace wallahi ya ji zahira bai kuka ba yace don ya nemi kukan nan ta ko ina kawai ya zuwa amma abin da zai baka mamaki yanzu kuma tana yiwa in ya tara kuɗi aka ɗauke kaga yana kuka tana yiwa in ya ji shirga ta kai shirga kuma kaga yana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in shi yana cewa Allah ina neman tsarinka min ainin la tadma game da ido wanda baya hawaye rahama ce Allah yana zaben wanda ya ga dama ya sanya a cikin zakatansa amma yanzu mutum ya zama yana da irin wannan zuciyar mai saurin kuka saboda tausayi ko saboda sai kaga yanzu ya zama abin izgili ga ƴan tiktok irin zamani yanzu dauko shi zasu su dora dorawa suna mai izgili suna wulakantar da shi to Allah kiyaye dan haka wannan hadisin Anas yana bada labarin cewa ya halarci wata diya daga cikin ƴaƴan manzo haka yaji bai a faɗi ko wace diya bace ko yasa malaman sharhi wasu sun ambata cewa Zainab ce wasu sun ambata cewa Ruqayya ce wasu sun ambata cewa Ummu Kulthum ce domin waɗannan duka ƴaƴan manzon Allah ne kuma duka sirrinsu manzon Allah yana da rai to amma sai dai wanda yace Ruqayya ce magana shi ba gaskiya bane saboda kwata-kwata ita Ruqayya lokacin da tana su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wajen yaki an huta wajen yaki ko an huta wajen yakin Badar aka bar Uthman radiyallahu anhu ya kula da ita kamin a dawo ta rasu aka yi ta haka ke na wannan zancen bai da inganci to amma tana iya zama Ummu Kulthum ko ta zama Zainab saboda ita Zainab ita ce matar Abul As Al-As ibn Abi Rabi ata Al-As ibn Abi Rabi ta kuma Ruqayya kaga ita ce wadda Uthman ibn Affan ya aura taras Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara aura mashi Ummu Kulthum ita ma ta rasu manzo Allah yace inda ina da ta uku da na ƙara maka lurai ne kenan saboda haka dai daga cikin ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su suna hihi ta cewa Zainab ce ana rihi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan shi yana zubar da hawaye annama ma ma'ana dai mahallu shahid shine cewa yin hawaye lokacin mutuwa to wannan baya nuna mutun yayi kukan mutuwa kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tausayi ne Allah yana sanya shi cikin zakatan wanda ya ga dama Allah ya ga dama kawai sai sa zuciyanka ba ta da wannan duk abin da zai faruwa kawai rawahu al-bukhari wa an jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mawtakum bil-layli illa an tudtarru akhrajahu ibn majah asluhu fi muslim lakin qala zajara an yuqbar ar-rajul bil-layli hatta yusalla alayhi daga Jabir yadda Allah ta tabbata a gare shi lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la tadfinu mawtakum bil-layl kar ku rihe mamatanku da dare illa an tudtaru sai dai idan kun takura akhrajahu ibnu majah fitar da wannan hadisin asluhu fi muslim asalin shi yana cikin muslim lakin qala sai dai can yace zajara an yi qubar ar-rajul bil-layl manzon Allah ya tsawatar game da turbide mutum a cikin dare hatta yi salla alaihi har sai an yi mai salla to wannan hadisin yana magana bisa kan rihe mamaci wanda can baya an yi magana kan hadisan da suka yi bayanin rihe mamaci to kamata ya ce an kawo shi can kuma sai malam ya bar shi nan wurin ya kawo ya yi dacewa da can don layin ya zo daidai la tadfinu mawtakum bil-layl yace kar ku rihe mamatanku cikin dare ina wannan hadisin yana nihin ba a rihe mu ba a san rihe musulmi cikin dare to kenan tunda manzon Allah ya ce kada a rihe rihewa in ku aka rihe ya zama haramun ko ya zama makaruhi to ba haramun bane rihe matacce cikin dare sannan kuma ba makaruhi bane saboda wannan riwayan ta muslim da ta nuna kuma sannan shi kan shi hadisin kaje yace illa an tudtaru sai dai idan kun takur kun matsu to in kun matsu kawai sai ku je ku rihe shi sannan kuma riwayan nan ta muslim ta ce manzon Allah ya tsawatar game da a rihe mutum cikin dare har sai an yi mai sallah sai sa wato malamai suka dubi hadisin suka ce hadisin baya nihin haramtarwa kwata-kwata kuma baya nihin cewa makaruhi ne a abin da yake nihi shine matukar dai ba za a samu a suturce musulmi ba yanda ya dace a shirya gawan shi da kyau za a mai burabura to bai kamata ba kawai a bari haddasa shi amma in dai an samu wanda za su yi tsaitsayin daka wajen yi mashi duk abin da ya dace kuma a samu al'umma wanda za su zo a yi mai sallah ba za a samu karamcin jama'a ba to duka babu matsala in dai za a iya mai komi cikin dare saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rihi da dama daga cikin sahabban shi cikin dare sannan kaga inda haramun ne da ba zai yi ba ko manzon Allah ya rihi da dama daga cikin sahabban shi cikin dare Abubakar yaddan Allah ta tabbata a gare shi lokacin da ya rasu cikin dare aka rihe shi Ali ibn Abi Talib yaddan Allah ta tabbata a gare shi lokacin da Fatima ta rasu tana hannun shi diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya rihe ta kenan duka waɗannan suna nunin cewa sahabbai sun san ba haramun bane kuma sun san ba kuskure bane sai dai kawai in ana neman menene mahihici to mahihici cikin bin shine a rihe mutun da rana yahi amma ba haramun bane ba kuskure bane rihe shi da daddare musamman ma in an samu wanda za su iya tsayawa su bai kobi a mai wanka a suturce shi a mai lakawani da kyau a mai sallah duk abin da ake a mashi kuma a kyautata yi mai kabari to in dai za a iya yi to babu matsala ba haramun bane zuwa a rihe mutum cikin dare wa an abdullahi ibn ja'far radiyallahu anhuma qala lamma ja'a na'yu ja'far hina kutila qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam asna'u li ali ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum akhrajahu al-khamsatu illa an-nasa'i wannan hadisin daga abdullahi dan ja'far radiyallahu anhuma da Allah tabbata a gare shi qala yace lamma ja'a na'yu ja'far lokacin da sanarwar mutuwan Ja'far ya zo to kaga mi magana kan sanarwar mutuwa ko dan haka wanga wanda ya halatta ne ba wanda bai halatta ba lokacin da sanarwar mutuwan Ja'far yazo hina kutila lokacin da aka kashe shi Ja'far wannan shine Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Ali ibn Abi Talib shakike shi ne to lokacin da sanarwar mutuwan shi yazo Ja'far yana cikin magabata na farko-farko a musulunci kuma yana cikin wanda suka yi hijira ta farko zuwa Habasha naka yana cikin wato sahabbai masu daraja masu girma lokacin da za a je yaki manzo Allah ya samu labarin Rumawa Turawa suna kokarin shishiryawa dan su kawo masa hari su yakace shi sai manzo Allah ya shirye cewa shi zai yi masa rigayi sai ya shirya tawagar yaki aka samu wato mayaka kusan mayaki 3,000 sai manzo Allah ya nada Ja'far yace kai ne shugaba a wajen yakin kai zaka rike tuta idan an kashe ka to Zaid ibn Haritha shi zai karbi tuta idan an kashe shi to Abdullah ibn Rawaha zai rike tuta haka wannan idan kai ne da wuya ka ta yakin nan Manzo Allah sallam yake fadin cewa wane ne shugaba in an kashe shi wane kenan akwai yawa akwai matsala ku domin shi ya ba da labari tabbatuwa yake amma ka dubi karfin imanin sahabbai duka suka tafi Manzo Allah sallam ya fada wa Ja'far kai zaka rike tuta kai ne shugaban yaki in an kashe ka Zaid ibn Haritha shi zai rike tuta idan an kashe shi Abdullah ibn Rawaha zai rike tutan nan haka kawai aka je aka hadu wani wuri cikin Sham wanda ake kiran shi da suna Mu'tat za ake ce mai yakin ghazwat Mu'ta su Rumawa da suka fito sai ga su 100,000 su kuma su 1,000 nawa ne su 3,000 ne aka kafa reunion ana ta shawara yayi ayi yakin nan ko a fasa karshe musulmi suka yanke kawai a gwarza ba gudu ba ja da baya mutum 3,000 za su tunkari mutum nawa mutum 100,000 haka kan suka tunkare su aka shiga yaki ana gumurzu kamin ka ce mi an kashe shugaban yaki Ja'far ana kashe shi Zaid ibn Haritha yazo ya karbe tuta ya rike aka ci gaba da fafatawa kamin ka ce mi shi ma aka kashe shi Abdullah ibn Rawaha ya karbe tutan nan kamin mi shi ma aka kashe shi sai Khalid ibn al-Walid yazo ya dauki tutan nan yana daukar tutan nan shi kuma sai ya gano wallahi mun shiga cikin hatsari yanzu mahita kawai ake nema a samu a cere ka san cerewa ma iyawa ce in ba komandan gaskiya bane kai wallahi in kuka shiga wani rugumacin ba ku iya gudu wallahi ka bincike yaki ka tambaye mayaka kan shi ka zama kana da kwarewa yanda za a cerewa in an shiga matsala shi ma karatu ne sai da ilimi ake yin shi in ba haka ba wallahi halaka za ku ba ku iya cerewa to saboda kwarewa Abdullah wannan Khalid ibn al-Walid ko da ya karbi tutan nan ya gano an shiga cikin hatsari mai girma kamata ai dubara a tsere kawai sai dubara kawai ya gudu da musulmi shikenan to lokacin da aka kashe Abdullah wannan Ja'far sai labari ya iso cewa ai an kashe Ja'far shine wannan hadisi yake zance dan shi yake bada labari yace lokacin da sanarwar mutuwan Ja'far yazo da aka kashe shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace isma'u li ali ja'far ta'ama ku shirya ma iyallan Ja'far abinci ku shirya ma iyallan Ja'far abinci ku kai musu gudunmuwa faqad atahum ma yushghiluhum domin abin da ke shagaltar da su ya riga ya zo musu mahallu shahidi cikin hadisin shine in ayi mutuwa abinci ake yi a kai ba zuwa ake ba a jira a huddu a ci kenan shine karatun da ke daga cikin wannan hadisi in kaga an yi mutuwa wani gida don kai musulmi kirki ne mai bin sunnar annabi zuwa za ka shiryo abinci ka zo ka kawo sai ka kalli gidan gwalgwadon yawan mutanen gidan sai ka shiryo musu abinci saboda a ka'ida wanda aka mutuwa yana cikin jimami wanda bai samun damar tsayawa ya shirya abinci ya ta kai kawo har sai ya shirya sanwa ya kawo maka to tunda baya da wannan damar to kuma musulunci addini ne na karamci da kara da taimako to kan kaga kenan kamata ya makwabta da makusanta duka ayi tayo abinci ana kawowa in ma su wanda aka mara suwa ya zamanto har da baki sun sabko daga wani gari daga wasu wajaje sun cika gidan to ya kamata ka kalli gwalgwadan yawan bakin da suka zo gwalgwadan abincin da zaka kawowa wanda zai ishi gidan kuma ya ishi bakin nan amma ba daidai bane ka zo kai ta guri kana jiran sanfa yanzu yawanci wani ma sai ya ce wannan rasuwa ce aka yi namiji ne ko mace ce wacce Allahu akbar sarki kawai shikan nan sai je gyara zama zai yi jangon yana jiran turan wake to kaga wannan bai dacewa dan ka wannan hadisin ya karantar da mu abin da ke sunna shine shirye abinci a kai gidan da aka yi mutuwa ba wai a jira su su yi abinci ba su huddo su kawo jira gidan da aka yi mutuwa su shirya abinci su huddo ma mutane bid'a ne ba kyau sai dai idan sun rasa an rasa wannan sunnai babu wanda ya taimaka musu da abinci su kuma sun yi baki daga wasu wajaje to kaga nan wurin sai su kula da bakin su akwai kuma hatsararruka karkashin haka daga cikin hatsarin da ke da kwai shin shi abincin nan cikin wata dukiya maza kana yi wa wanda ya mutu ya bar marayu yanzu kai tsaye cikin dukiyar marayu ne za ku ware shi innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara ko ba ku shiga ciki domin zai hana ku shiga kaga siliman duk sai sun shiga duk suke zauna suna shafa fatiya ana huddo abinci ana wane sai zama sun shiga cikin waɗanda suke cin dukiyar marayuci na zalunci kawai daga mutuwar ubansu farko wanda ya fara zalunta su siliman suka zo suka yi zaune suka dora shafa fatiya ana huddo musu abinci suna ci sai sha Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kunna na'uddu al-ijtima'a inda ahli al-mayyit wa sun'a at'am min an-niyaha yace mun kasance muna lissafa tattaruwa wajen iyalin mamaci da kuma shirye abinci a huddo yace mun sahabbai muna ganin wannan yana cikin nau'i na kukan mutuwa wanda manzon Allah ya hana yace su suna lissafa shi daga cikin anniyaha yana cikin wannan wanda manzon Allah ya hana dan haka ba a taruwa sai mutum ba lahi a zo a mai ta'aziyya amma ba a zo a yi zauna ana jiran sanwa to shi kuma yanzu sai ya zama abin alfahari ma ga waɗanda suke masu hannu da shuni ai mutuwa yanzu wani shi yake ai wato lokacin nuna kai yayi haka sai nuna nan ha gidan da akwai ne aka yi mutuwa sai ga ana kashe raguna ana kawawa an huddu wato katihu na alfarma an miƙe kahuwa ana tahira an shiga harakoki ana ta abubuwa na sha da na ci ana nuna isa yanzu yawanci haka ake waɗanda suke nuna su sun isa sun kai sun kawo ya kamata a ce duk irin halinka duk arzikinka kawai ka bi Allah da annabi ka hu ba ai kawai ba za ka yi ba in mutane ma sun zo sun yi jangon duka suna jira sai ka miƙe ka musu discourse ka ce to salamu alaikum jama'a Allah ya saka muku da alheri duka gaba daya an riga an kawo da mamaci Allah ya saka mu kowa da alheri mun sallame ku kowa tashi tai wajen harakokin shi sannan ka tashi ka masa bayani su tashi amma kawai ka zauna kuna ta kyamce kana kallon su suna kallon kana zargin su suna zargin ka bai kawai ka ga masa gaskiya cewa an sallami kowa kowa tashi tashi shi wa an Sulaiman ibn Buraida an abihi radiyallahu anhuma qala kanin kaga in ka kalli wancan hadisin sai da manzon Allah ya ga illa ku me yasa manzon Allah yace ayi abinci a kawo musu sai yace faqad atahum ma yushghilu saboda su abin da ke shagaltar da su ya zo musu amma yanzu sai mutuwar ta zama biyu ga mutuwar dan uwa ga mutuwar aljihu wasu ma in suka kafa wato in suka kafa cinkoso kofar gidan nan sai sun ga kawai an gaji an daina huddowa sun ana huddo abinci da nauyi ana huddowa har sai an kai ana huddo hara-hara sai sun ga sun kwalkwale koli sannan su tashi su tahiyarsu kaga hakan bai ba wa an Sulaiman bin Buraida an abihi radiyallahu anhuma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuhu manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yana karantar da su idza kharaju ila al-maqabir idan suka hita zuwa makabartu Assalamu ala ahli diyari min almu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiquna as'alu Allah lana wa lakum al-afiya rawahu muslim haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da su idan sun huta zuwa makabartu domin ziyara su dora karanta wannan addu'a dan wannan ita ce addu'ar ziyaran makabartu lokacin da mutum zai shiga makabartu sai ya karanta Assalamu ala ahli diyar kaga sallama ce ko kamar yanda kake ma mai rai sallama to haka ma matacce ma ana yi mai sallama ko da kau ba zai amsa ba wannan kalmar ta assalamu mun fassara ta can cikin karatun sallah ala ahli diyar akan ma abutan gida wani gida makabarta ko kenan shi ma diyari ne idan ma diyari kala uku ne akwai darul dunya akwai darul barzakh akwai darul akhirah diyarikin uku ne akwai gidan duniya akwai gidan barzakhu akwai gidan lahira su waɗannan guda biyun duka shin huda ne gidan na gaske yana can shine na ƙarshen wanda shine na dawwama dindindin dan haka ahlul diyari ne su ma sai ce minal mu'minina wal muslimin daga cikin mummunai da musulmai saboda akwai mummunai akwai musulmai cikin su ko wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma lalle mu ma in Allah ya yarda muna nan tahe za mu haduwa da ku to kaga wannan cikin wannan karatun na shiga makabarta ko na ziyaran makabarta kaga akwai tuna makan kacewa kai ma zaka mutu kan cewa mu ma za mu mutu akwai kwankwanto kan haka to me yasa kace insha Allah ai abin da yake tabbata ne ba wani kwankwanto babu bukatar to gace ya cikin shi amma sai kace insha Allah shi yasa su malamai suka ce litabarrukin kawai dan neman albarka ne da ambaton sunan Allah kamar fadin Allah ta'ala da latadkhulunna almasjidal haram sai ce ni insha Allah Allah yake fada wa annabin shi cewa zai shiga cikin makka tabbas sai ya shiga cikin masallaci mai alfarma na makka amma sai Allah ya ce insha Allah ai da Allah ya ce za a shiga sai an shiga tabbas sai an shiga to amma aka kawo insha Allah ko to saboda me saboda tabarruki da ita na wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alu Allah lana wa lakum al-afiya kenan ina roƙon Allah gare mu kuma gare ku ina roƙon Allah ta'ala ya kubutar da mu muna roƙon shi ya zaunar da mu lafiya rawahu muslim to wannan shine zikirin da mutum zai karanta lokacin da yake ziyaran makabarta Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma qala marra rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi quburil madina manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shude a kaburburan madina fa aqbala alaihim bi wajhihi sai ya fuskanto su da fuskan shi yasa aka ce su ma ɗan makabarta in zaka masa sallama ba zaka ba su baya ba kamar yanda in zaka ma mai rai sallama sai ka fuskance shi to su ma ka fuskance su sannan ka masa sallama fa qala himanzu Allah yace assalamu alaikum ya ahlul qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar manzo Allah ya masa sallama yace amincin Allah ya tabbata a gare ku ko kuma sunan Allah assalamu ya tabbata a gare ku ya ku ma'abuta kaburburra yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya mamu gafara kuma ya maku gafara antum salafuna ku ne magabatan mu fa nahnu bil athar mu ma muna nan bisa kan sawun ku rawahu tirmidhi wa qala hasan to kaga bambancin wannan hadisin da wancan shine shi wancan yana magana ne in an tai ziyaran makabarta ko shi kuma wanga yana magana in an zo wucewa kawai ba ziyara ka je kuma ba makabarta ka tafi ba amma hanya ce ka dauko sai ya zama na bisa kan hanyar ka akwai makabartan nan sai ka bi ta nan to in ka bi ta nan sai ka dan huskance su da huskan ka sai ka karanta wannan nan lokacin da ka zo wucewa kaga wannan kuma ya shafi maza da mata ko shi na ziyara ai can ba mun karanta cewa mata ba su zuwa ziyaran makabarta kuma ba su rakiyar gawa amma na wucewa kan hanya fa wannan duk maza da mata tana yi mace ita ba ta zo ya zama hanyar ta ce inda za ta wucewa ba ziyara ta zo kuma ba makabartar ta nuho ba amma bisa kan hanyar ta ne to ita ma in ta zo sai ta karanta وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تسب الأموات كركو زاجمة التوف فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا للين يسوس الرقاس فرار زواج أبن دسك قباتر رواه البخاري وانا عديث انشكنش أكوية كرمتر دمو حرم تنزاجم واند يموت متقر ريباب وتمصلها تنزاجمش amma in wanda akwai maslaha ne cikin zagin shi to ya halatta a zaga duk wanda ya riga ya mutu matukar babu maslaha cikin zagin shi to ba a zage shi amma wanda akwai maslaha cikin zagin shi to ana zage shi akwai dalilai da yawa da suka nuni akan haka kuma sannan dama wato ko malumma hadisi kaf ba su gushe ba suna ganin halayen mutane matattu saboda a iya gano rewayoyinsu ko a karba ko ba za a karba cewa da shiyayyen makaryaci ne wani dan bid'a ne wani ya lalace wani ya rude wani duka kaga wannan ai zagi ne shi ma to amma karatu ne ya zama karatu saboda da shi ne za a iya gano mutumin kiki da na banza wanda za a karbi riwayan shi da wanda ba za a karba ba to shi sa malamai suka ce idan mutum ya shi muka sharri a bisa ban kasa kamin ya mutu kuma sai ana jin tsora akwai waɗanda ba su san shi ba su tsammanin su ma suke mutumin kirki ne ko waliyin Allah to ya halatta ka zo ka bayyana sharrin shi ko da a cikin bayyanawan za a ji kamar akwai zagi gare shi to matukar dai ya zama kyakkyawan manufanka shi ne tsoratar da mutane game da kasu rubu da shi su je su bi shi ɓatacce ne to wannan ya halatta kenan don haka babu matsala in dai akwai maslaha ta addini akan aibata wanda ya mutu ko zagin shi ko gayin wasu miyagun ɗabi'un shi domin shi da ma zagi a larabci aka ce asab a larabci shi ne aibatawa aibata mutum shi ne zage shi to don haka manzo Allah sallam a cikin wannan hadisin ya nuna cewa kar a zagi mutum duk komai lalacin mutum inda ya riga ya mutu to shi ke kame bakinka game da zagin shi ko aibata shi saboda ya riga ya je ga abin da ya aikata yanzu kai in ka zage shi wataƙilan kai ne za ka cutar da kanka ko ka ƙaru kanka to shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi meye dalilin da yasa ba a zagin wanda ya mutu ko da fasiki ne ko da mutumin banza ne manzo Allah ya ce saboda sun riga sun gabata sun tafi zuwa ga abin da suka aikata sun cimma sakamakon aikinsu nan babu buƙatar kuma a dawo ana zagin su rawahu al-bukhari وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه الترمذي روايت daga Mughira yadda Allah tabbata gare shi kwatankwacin wannan hadisin na hana zagin matattu lakin qala sai dai yace fatu'dhul ahya'a sai ku cutar da masu rai ma'ana shi ya gayi wata illa wadda ba wancan hadisin ya gayi illa cewa saboda sun riga sun je zuwa ga abin da suka aikata babu bukata to shi kuma wannan riwaya sai ya gaya cewa in kuna zagin matattu to za ku cutar da masu rai saboda mutum da lalacin shi to yana da ƴan uwa ko kuma cikin ƴan uwan shi akwai wanda suna kaunar shi ba su san su ji ana aibata shi to sai ka zo kana aibata shi sai suka ji kenan ran sun zai bace za ka cutar da su ka kuntata musu to shi yasa babu wata fa'ida cikin zagin mutumin da ya riga ya mutu sai dai mutumin da zage shi ko aibata shi karantarwa ne ga wasu ko mutumin da ya wallafa wasu likatafai na bata ka san akwai masu kokari shi batacce ne ana ta kwatanta mai ya baro batan nan nashi ya kibari karshe tsananin ma ya gamsu da batan da yake sai ya buga littafi yana kiran mutane zuwa ga wannan batan ba misali sai aka samu wani wanda ya buga littafi yana kiran mutane zuwa ga batan sai ya mutu yanzu ya halatta ka gani cewa littafin nan na batacce ne ko bai halatta dole ma ne yana cikin nasiha ka faɗa mutane to wannan littafi ku yi hankali da karanta shi wannan babban bataccen mutum ne hallakakke ya wallafa shi sai ka gani ai bubbukan shi ko da bayan ya mutu ne matukar ya zamanto da manufan nasiha ne to wannan babu lahi hasali ma lada mutum zai samu domin yayi wa musulmai nasiha ya tsoratar da su game da wato karanta littafi na fata wanda zai janyo musu wato banna cikin addininsu to wannan shine dan haka kenan haramcin zagin wanda ya mutu akan haka nan akan wannan dalili matukar dai babu maslaha amma idan akwai maslaha ko akwai karantarwa ko azantarwa cikin aibata shi to wannan wato ya halatta sai dai wanda zai aibata in ya zama yana yi ne dan ya hole ko dan ya sake amma sai yayi da siga kuma wa'azi amma shi Allah ya sani dan dai ya hole ne ko ya shafan sa dama haushin shi yake ba shi to wannan shi yana akan hatsari manufan shi tsakanin shi da Allah ne dan haka dai matukar dai babu wata maslaha ta shari'a to bai dacewa mutum ya zo ya dora aibata wani wanda ya mutu ko ma wace irin kwaba yayi tunda dai ya riga ya mutu zance ya kare ya cimma aikin shi sannan kuma yanzu in ka zo kana zagin shi to kana yi wa rikici ne za kai da masu rai yasa manzon Allah ya ce in kuka zagi mamata sai ya zamana kun yi mi kun cutar da masu rai to wannan shine karshen kitabul jana'iz insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan wurin karatu na gaba za mu tashi kan kitabul zaka wannan mun karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu shi ya ba mu lada kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mun sunan musu mai jara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين